kamfanin na gwamnatin kasar Russia mai suna Rosatom ya sanar cewa zai taimaka wajen gina cibiyar samar da hasken wutar lantarki mai amfani da makamashin nukiliya a wata yarjejeniya da aka fara tun a shekara ta 2015 da samar da tashoshin nukiliyan guda 4 da aka ce kudin su zai kai dalar Amurka biliyan 20 tare da haɗin gwiwa cibiyar samar da makamashi ta Najeriya wato Nigerian Atomic Energy Commission. Yan Najeriya da sauran masana dai sun yi ittifakin cewa matsalar rashin ci gaban Najeriya na da nasaba ne da karancin wutar lantarki wanda kawo yanzu gwamnatin ta ce tana kokarin samar da megawatt 4,500 karfin wutar lantarkin da masana ke ganin yayi wa Najeriya kadan idan aka yi la'akari da yawan al'umman Najeriya da kuma wutar lantarkin da wasu kasashe da buskai Najeriya ba ke samarwa a cikin gida. Ko me ke haifar da karancin wutar lantarkin a Najeriya? Mr. Babatunde Raji Fashola shine ministan hasken wutar lantarki, ayyuka da kuma gidaje a kasar.
Transmission and generation have gone up. I am convinced that distribution will come because we know what to do. We know it's transformers to the last mile to your homes.
Yace kara manta akwai matsaloli da dama da kuma har yanzu ake ci gaba da fuskanta. Gwamnati tana iya bakin kokarinta wajen magance wannan matsala a dan gajeren lokaci a nan gaba. To sai dai kuma a yanda gwamnati ke tunanin fara amfani da makamashin na nukiliya wajen samar da hasken wutar lantarki. Masana harkokin wutar lantarki a kasar na ganin gabata yayin gwamnati ta yi amfani da sauran makamashi da take da shi a kasar kamar yarda Professor Shehu Abdullahi Maji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha a jihar Niger ya shaida mani.
Idan aka yi maganan ilimin nukiliya yana da bangarori da dama. Ana yin shi da wurin makamai, ana yin shi wurin bada haske, ana yin shi bangarori da dama da aka sani. To idan matsalar ai ba matsalan kawo wannan bane, matsalan muna da kyakkyawan niyya na wannan. Idan ba haka ba, ai ko yanzu da muke ta fama da bige-bigen nan, muna da ruwa, muna da hasken rana, kai Allah ya mana albarkatun da duk duniya ba su da wani albarka irin wannan. Albarka shine guda biyu, duk inda ka taba a ƙasa zaka yi amfana shi, sannan duk dan Najeriya da ka duba zaka same shi ingantacce, jajirtacce wurin neman yin aiki da yake kyauti. To kaga madauki a jokuta kamfani ne na tama da karafa da rashi aka fara yi aka zo shagari lokacin su 79 79, an ci kaso 92.3 wurin kammala wannan al'amari. Amma da yan Najeriya marasa zuciya da tunanin Najeriyan a gaban su suka zo suka shiga, har yanzu an kasa cimma nasara a ƙarshe ma an rugurguza gurin ne, yanzu ake nema a sake tada shi. To wannan ya nuna idan aka sake shiga rasha su suna da kyakkyawan niyya, amma mu daga nan da zamu aiwatar da su muna da san rai. Wannan san ran shi zai hana cimma abin da ake so a cimma.
Yanzu dai a yayin da gwamnatin ke ta kokarin ganin an samar da hasken wutar lantarki a kasar, a waje daya gwamnati ta bayyana kudurinta na ganin cewa an sake lali game da sayar da tashoshin samar da hasken wutar lantarki ga yan kasuwa. Ganin yadda yan kasuwa suka gaza wajen samar da hasken wutar lantarki a sassa daban-daban na kasar, yanzu haka ma dai masu amfani da hasken wutar lantarki a sassa daban-daban na Najeriya na kokawa ne dangane da ƙarancin tsada da kuma ƙarin kudin wuta da wayannan kamfanoni ke yi ba tare kuma da samar da hasken wutar lantarkin ba. Babban Jibrin Murya, Amurka daga Lagos.